من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقه قولي بارك يا أمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا كار جدد وغدير مغ الله مدوكا كنسلكي أدك أجي هلترمو يرايامو أريكو وأن سافيا من البركة رانا العربة ولتداتي دا قوم الشابكوي بوات الرجف هجر المنزام الله صلى الله عليه وسلم دا قريمة كزوة مدينة شكرا تدبو دايا دا داري فتو دا أربعين دا بكوي ولتدي دي دا بكوي كمكو قوات دايا سابو شكرا ميلادي الحي ورانا بإيسا دبو بيو دا أشيرين دا شدا وشيقا بدا كراتو أونا لتافي من البركة نا كتاب التوحيد wala far shehin malami ala muhammad abdul wahhab la gafarta masa taimake shi muna nan dai muna karatu a wannan babi da malai ya kulla masa suna da babu qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun mun kammala duka abin da zamu tattauna dangane da ita karan kanta ni'ima da abubuwan da suke cancanta ga wanda Allah ya ni'imta shi da wata kowace irin nau'in ni'ima ce da take da alaka da addini ko kuma take da alaka da rayuwarsa ta duniya da kuma inkarinta da kuma kasancewar mutum in Allah ya ni'imta shi da wata ni'ima sai bai ni'imtu da ita ba ko kuma yayi inkarinta ya musata kuma ya baddala ta ma Allah suka giya mana dangane da misalan da muka bayar to Allah zai canja masa ita kuma sai ta koma zuwa ga hukuma to abin da ya rage mana dai a cikin babin shine abin da malam Abdul Wahhab yake zuwa da shi a bisa fahimtarsa don duk abubuwan da yake kawowa yana kawowa aya ne daga cikin ayoyin alqur'ani ko kuma hadisai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke ingantattu ko kuma ma wato maganganu na magabatan managartan malamai abin da ya rage shine yace fihi masail wato a cikin wannan babin zamu iya fahimtar mas'aloli masu zuwa al'ula na farko yace tafsiru ma'rifatin ni'mati wa inkariha daga cikin babin zamu fahimci fassara ko ma'ana ta ita karan kanta ni'ima da kuma inkarin nata a cikin babin abinda muka karanta a na babbaya duka mun ji mecece ni'ima kamar yadda malamai suka ce ita ni'ima ta'arifin ta shine hiya fadlullah ita ni'ima falala ce ta Allah ala ibadihi da Allah yake baiwa bayinsa yace wa hiya ma yasibul insanu min khairin wa naf'in ita ce dukkan wani abu da dan adam yake so take samun dan adam ko dan adam yake samun ta na alkhairi ne ko kuma na amfani abin wato abin sai na alkhairi ko kuma amfani ne wancan dukiya ne lafiya ne ko kuma wani abu ko kuma dai abin da ya na amfani Allah ya baka kwarewa a cikin wata sana'a ko ya baka wani ilimi ka jajirce wato ka samu dai skills wannan shine annab yace sawa'un kana zalika fi dini awi duniya wannan abin ya ta'allaka ne da rayuwa wato rayuwa ta addini wanda za ta amfane ka duniyarka da lahira ko kuma abu ne da yake da alaka kadai da rayuwar duniya wanda shi ma in kai kyakkyawan aiki da shi kuma zai kai ka natija zuwa ga samun sa'ada a rayuwar alkiyama wannan shine abu na farko yace asaniya abu na biyu ma'rifatu anna hadha jarra ala alsinati kathiru minan nas yace zamu san cewar kuma lallai anna hadha cewar hakan jarra ala alsinati akthar minan nas wato hakan yakan gudanu da yawa daga cikin harasan mutane wato zaka ji mutane wato suna ta maganganu akai ni'imomin da Allah ya ba su to amma ba sa danganta su kuma ba sa danganta wayannan ni'imomin da Allah kamar yadda malam yake cewa a cikin sashen littafi yace qala ba'du salafi wa huwa ka qawluhu kanatir riha tayyiba ce wannan iskar ai kyakkyawa ce ko kuma da nan wannan iskar daddada ce ana zubga zafi sai Allah ya koro wata iska ce kai wannan iska da dadi take bar a ce Allah ya ni'imta mu da wato iska ba ko kuma kace wani abu ya faru kamar a ce wa mallahu hazikan wannan matukin jirgin ruwan ai haziki ne kwararre ne expert ne
ai da ba dan da ba dan ba da ba dan ya kauce wa wannan igiyar ruwar ba ai da mun dilmi to dukkan wani abun da ya same ka sai ka danganta shi da wani dan adam ko wata halitta shine sababin kubutar ka akan wannan abin ko kuma shine sababin samin wannan ni'ima to ko kuma shine samar maka da wannan ni'ima to wannan kamar inkari ce daga cikin inkarin ni'imar da Allah ya mana wannan shine abin da Malam Abdul Wahhab ya zo da shi a mataki na biyu as-salisa na uku yake cewa tasmiyatu hazal kalamu inkarin lin ni'ima shauraro ko kuma jin wannan kalamin ko kuma dukkan wani abu kace ai bana hanyi ruwa shi yasa misali gonafe suka yi kyawu a bana ai kogi ya zo sosai shi yasa muka sami kifi ka tsaka dukkan wani abu da yake sabbaba shi da wani abun da Allah ne ya sabbaba shi sai ka ainihin danganta wannan ni'imar da wannan abun baka kai shi zuwa ga musabbabul asbab din ba to wannan kamar inkarin ni'imar da Allah ne yayi kuma tana kaiwa mutum zuwa ga rasa wannan ita ni'ima din arabi'a mal abdu yace na hudu ijtima'i bidaini fil qalbi wato haduwar kishiyoyin abubuwa guda biyu a cikin zuciya mutum ya san cewa lalle Allah ne ya yi masa ni'imar to amma sai ya kafirce ko kuma ya yi inkarin wannan ni'imar sai ya danganta ta da wani abu sanin wannan ni'ima ta kasance daga ubangiji zuciyarka za ta tabbatar maka ai wani sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa jita tasalu anil birri shin ka zo ne ka kan tambaya menene ayyukan nagarta menene abubuwa da suke kyawa waɗanda Allah ya yarda su sai ya ce na'am sai ya ce manzon Allah ya ce masa kawai ya istafti qalbak ka je kai wa zuciyarka fatawa eh al birru madama annan nafs manzo Allah yake ce masa dukkan abin da yake mai kyau zuciyarka zaka tabbatar maka da shi ka samu kwanciyar hankali wal ismu ma haka fi nafsik yace kuma dukkan abin da yake akasin sa kuma abin da zai kai ka zuwa ga zunubi zuciyarka zaka rinka kai ka tana kawowa kana samun kokonto wa in abtaka an-nasu wa abtu ko da mutane suna ta maka fatawa sun ce wani abin daidai ne wannan abin halal ne wannan abin je kai ka tambayi malami ka tambayi wancan ka tambayi wancan matakar zuciyarka tana kai tana kawowa to ka kyale wannan abin to saboda haka duk lokacin da Allah ya ni'imta ka da wata ni'ima zuciyarka ta tabbatar maka cewa wannan ni'imar Allah ce ya ni'imta ka da ita inkarinta kuma da aikinka inkarinta da harshenka inkarinta da zuciyarka kuma wannan kamar sanyawa Allah kishiya ne na rashin danganta shi da wannan ita ni'ima din to wannan shine dai karshen babin da ya riga ya gabata tunda muna da yawancin lokaci insha Allah sai mu shiga babi na gaba babi na gaba malam shi ma ya kulla shi da yake da alaka da wancan yace babu qaulillahi ta'ala babin fadin Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu eh fala taj'alu lillahi don haka kada ku sanya wa Allah andad kishiyoyi kini wani abokin tarayya wa antum ta'lamuna alhali kuna da sani akan cewar Allah shine Allahu la ilaha illa hu shine wato abin bauta da ya cancanta a bauta masa kuma ko da ana bautar wani abu wannan abin bai cancanta a bauta masa ba Allah shine kadai ilahu ni uban shine ubangijin da za a bauta wato dan me yake kai ku zuwa kuke sanyawa Allah abokin tarayya kala ibn abbas abdullahi dan abbas habrul umma yace kamar da muka shafa da cewar abdullahi dan abbas kusan shine malamai suke daukan fassarar sa ta karshe dangane da fassara ayoyin alqur'ani yace fil aya Abdullahi dan Abbas ya fara dangane da wannan aya yace al-andad ay huwa shirku in kace al-andad ito ita ce shirka eh kamar kaga kace kenan fala taj'alu lillahi shirka wa antum ta'lamuna kada ku sanya wa Allah wani abokin tarayya alhali kuna sani yace akfa min dabibin namli ita wannan shirka tana uyuwa min dabibin namli sama da yadda wato tafiyar tururuwa take koyuwa ala safatis sauda akan falalan bakin dutse fi zulumatil laili kuma a cikin dufin dare ita wannan shirka domin malamai sun kasa shirka kashi uku akwai ashirkul akbar akwai shirka mai girma wanda daga mutun ya auka ta kadai ya kafirta yayi ridda ya fita a cikin musulunci akwai kuma ashirkul asgar akwai kuma shirka wanda take karama ita wannan malami suka ce ba ta fitar da mutum a wato a cikin musulunci sai dai tana bata masa aikin sa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana yake cewa wa sahabban sa ba komai nake ji ya muku tsoro ba sai dai shirka wanda take karama suka tambaye shi mecece ita shirka karama yace musu riya mutum yayi nufa ta aikin sa da wata halitta kana yin abinka sai wani ya shigo ko ma wane ne wani wani ne wanda kake kallon girman sa sai ka kyautata wannan aikin to kaga kyautatawar kamar kana nuna masa cewa kai mai kyautatuwar aiki ne maimakon ka nuna wa kyautatuwar aikin ka zuwa ga wanda shine zai baka sakamako to wannan ita kuma tana bata aiki ne sai ya zamana aikin ka ya kasance faqadina ila ma amilu min amalin waj'alnahu haba'an mansura ranar alqiyama kana tsammanin ka tara aiki sai ka je ka same shi babu komai kana nadama kana cewa mali hadhal kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ce wajidu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada malamai sai suka ce akwai kuma shirka ta uku ita ce ashirkul khafi ita ce take koyuwa shine Abdullahi dan Abbas ya kwatanta ta ka kwatanta ta kai ma a matsayin ka na mutum mai hankali a ce maka ita irin wannan shirka tana koyuwa ga mai aikata ta sama da koyuwar tafiyar tururuwa tururuwa a kasancewar tabaka kuma akan falalan bakin dutse kuma a cikin dufin dare dan Allah ya kake kallon wannan abu zai koyu to ita wannan shirka alkafi din tana koyuwa cikin ayyukan mutane sama da irin yadda tafiyar tururuwa za ta koyu maka akan falalan bakin dutse kuma a cikin dufin dare a lokacin da babu wata wannan dare din to ka haka Abdullahi dan Abbas ya kwatanta ta sai ya ce misali wa huwa an taqul ita ce kamar mutun ya ce wallahi wa hayatika ina rantsuwa da Allah ko kuma da Allah da kuma rayuwarka ya fulan ya kai wani mutun ne sai ya samu wani abu ta sanadin wani ko kuma ya samu kubuta ta sanadin wani sai ya ce ai da Allah da kai hakan ya faru da ni na samu wannan abun ko kuma na kubuta wa hayati ko kuma da rayuwata wallahi wa hayati da Allah da kuma rayuwata ka dangata shi kamar yadda ya faɗa kenan kokari wani kokarinka wata kwarewarka wani iliminka sai ka kwatanta shi da ubangijinka da shine ya sabbaba samuwar wannan abin sai ka kwatanta shi tare da ubangiji to ita ce wannan misali kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake faɗa wata qulu ko kuma ma irin yadda masu faɗa suke cewa laula kulliyatu haza la atana lususa yace misali a anguwa ne sai mutane misali an ji zuwan barai sai misali sai Allah ya kaddara ba a dauki kayan wani ba a dauki kayan wani ba sai mutum misali da safi an hadu wajen tattaunawa sai yace laulal kulliyatu da ba dan wannan yar kariyar ba da ta rinka haushi tana sanar da ce tana musu haushi suka tafi la atana lususa wallahi da barayin sun zo mana da ba dan wannan ba waye hana barayin zuwa Allah ne amma sai ka kwatanta rashin zuwan wannan barayin da me da kuma da kariya ko kuma ka sake cewa walaulal battu da ba dan agwagi ba irin kwakwa din nan daga sun ji motsi za su ta kara kwakwa ko kuma irin yadda talatu da muka san suke da irin wannan dabi'a musamman in sun girma daga sun ji wani motsi ko kuma sun ga wani wanda ba su san shi ba za su rinka yin wani alam yadda wani wanda yake bai san wannan shigowar abin ba zai iya sani eh la'atan lusus ai da barayin sun zo mana to duk lokacin da ka kwatanta kanguwar wani abu da samuwar wani abu ba Allah ba domin shi Allah shine musabbabul asbab shine yake sabbaba sababin saboda haka tunda shine ya sabbaba sababi kai faruwar abin zuwa ga tushen abin kai faruwar abin zuwa ga tushen abin kada ka danganta abin zuwa ga sanadin abin Allah dai ya sanya sanadi kamar yadda Allah sanadin arziki Allah bai kasance zai rinka zuro muku arziki daga sama ba dinare da azurfa da naira da dala a yana sanya samuwar arzikin ku ta hana sanadin noma kasuwa aikin gwamnati da dai shauransu haka samun lafiya Allah ya shar'anta maka ka nemi magani baka da lafiya to duk lokacin da ka sha magani kada ga danganta samuwar lafiyar ka da maganin in zaka sha magani ma manzala sallallahu alaihi wasallam ya koyi mana irin addu'o'in da yake Allahumma anta shafi la shifa'u illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqama kana kaiwa warakar zuwa gawa zuwa ga Allah mu duba yadda annabi Ibrahim yake maganganu mana a cikin suratul shu'ara sai ce wa idza maritu fa huwa yashfin hatta ita karan kanta samuwar cutar saboda abu ne na nakasu bai danganta shi zuwa ga Allah ba sai ce idan nayi jinya shine yake warkar da ni annabin Allah ne bai ce in nayi kaza na sassake kaza ko in sha magani abu kaza ba duk lokacin da zaka kai magani zuwa ga bakinka to zuciyarka ta raya maka zaka sha maganin ne a matsayin halal da Allah ya halatta maka amma mai baka sauki shine wa shine Allah a duk lokacin da ka samu sauki sai ka danganta samun saukinka da magani ko da kwararren likita ko da irin sassaban da ka sassaka ka sha to wannan ka barar sai ya zama Allah ba zai baka ladan jinyar da ake samu na mai jinya ba domin idan mutum yayi jinya yayi hakuri to zai samu ladan jinyarsa shi yasa wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadan nau'in wasu mutane 70,000 duk da cewa wannan suka ce basu tabaita a cikin irin wayannan ba sune waɗanda in sun yi jinya ma ba sa shan magani suna danganta samun saukin su zuwa gawa zuwa ga Allah duk da cewa shan magani kuma halal ne to saboda haka duk lokacin da wani abu ya same ka sai ka danganta shi shine wannan fa shine asalin tauhidi din tauhidin ba wani abu bane ba wannan shine tauhidi komai zaka yi ka danganta shi zuwa gawa musabbabul asbab saboda haka duk lokacin da misali sai aka ce ya barake shigo anguwa kai kuma gidanka ko makwancin gidanka akwai kare ko kuma dai dukkan wata irin dabba da za ta iya baka wani alam ka iya sanin cewa akwai wani abin da yake faruwa sai ka danganta rashin faruwar wannan abin da wannan dabbar ko da koma menene to wannan kamar ka bar samun ladanka na rashin samuwar aukuwar wannan abin dangane da kai wa qawlu rajulu li sahibihi ko kuma fadin mutum zuwa ga abokinsa yace masha Allahu wa shi'ita Allah ya so kai ma kaso ai samuwar wannan abin Allah ya so kai ma kuma kaso to duk lokacin da ka a sai dai ka sa ka cire wawun ka ce summa domin tabi'idiyya ce sa wato mashi'ar wancan bawan tana bibiyar mashi'ar Allah ne amma duk lokacin da ka kwatanta mashi'ar dan adam ko mashi'ar kowace irin halitta ce da mashi'ar Allah to wannan ka kwatanta wato halittar Allah da take alam da shi kuma karan kansa alam kuma Allah ya ce wala fala taj'alu lillahi andada yin hakan kamar ka dabi antu da waɗanda Allah ya zarga da sanya masa abokan abin kan shari'a shirka ne wa qaulur rajulu amma Allah yana tafiya mana kamar dai fadin mutum yace laulallahu wa fulan yau ba don Allah ba da kuma wane kamar yadda aka kwatanta matukin jirgin ruwa a wancan babi ai ba don Allah da wannan matukin ba ko da matukin mota haka wani abu ya taho za ku kadu sai direman ya dauke kai a bisa kaddara ta ubangiji sai kuka tsira ce kai ba don Allah da wannan direban da yake ki kwararre ne ba ai ya halarci makarantar wato koyon tuki a waje kaza yana da certificate saboda ai kwararre ne shi yasa bamu samu kanmu a wannan hatsarin ba to shikenan ka hada Allah da wani kuma kai abin da ake ce mishi shirka sai shine mallan yake cewa la taj'alu fiha kulana duk lokacin da zaka kwatanta faruwar wani abu na sababi kada ka sanya wani haza kulluhu shirkun wannan duk abin da kai shirka ce to kuma tana kasancewa shirkul khafi rawahu ibnu abi hatim wannan ibnu abi hatim shine ya rawaito wannan hadisi saboda haka babu laifi kai ruko da sababi amma ka danganta faruwar abin da musabbabul asbab wato ka danganta sababin zuwa ga musabbabul asbab wannan turba ce da take kaiwa mutum zuwa ga shirka malamai suka ce wannan kalma ta andat Allah ya yi amfani da ita a wajaje har da suka kai guda shida kuma dukka zargi ne da Allah ya rinka yi a kayan mutanen da suka zo da ita wannan kalma da Allah yake musu kashedi kada su sanya ma Allah abocin tarayya to ina ga to hadisi na gaba dai kuma Allah yake cewa kafin mu karanta su Allah yake cewa wani bini kafa wani Umar bin Khattab daga ku Umar dan Khattab yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yace man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka duk wanda ya rantsuwa da wani Allah faqad kafara to hakika ya kafirta aw ashraka shakkur rawi marwacin hadisin ne ya shakka ko dai manzan yaji Umar yace manzan Allah yace kafara aw ashraka shine to duk sai hada sai ya kawo su aw kafar wato kafara aw sharaka duk wanda ya rantsa da wani Allah shi yasa a wani hadisin manzan Allah yake cewa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa to ya rantsa da Allah ko dai yayi shiru kace billahi alazim la ilaha illa huwa ko tallahi ko wallahi ko kuma ka rantsa da Allah da ko rantsa da wata siffa wallazi nafsi biyadihi ko wa rabbul ka'aba dukkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rantsuwa da irin wannan yace ina rantsuwa da wanda rayina yake hannunsa shine wa shine Allah ko kuma na rantsa da ubangijin ka'aba ko na rantsa da ubangijin ibrahim manzo Allah duka an rawaito a cikin hadisai ingantattu manzo Allah yayi amma duk lokacin da aka tambaye ka ya kaza kaza kace kwaran kwatsa wannan kuma yana faruwa a cikin mutane ko to ka rantsa da wani Allah abinda kai kawai kai shirka ko ka rantsa da rawanin wani ko ka rantsa da kabarin wani duk lokacin da kai rantsuwa da wani Allah to abin da kai shine shirka idan kuma kai kuduri ma akan cewa wannan abin yana da girma da ya kamata ka rantse da shi to kai kafirta kafirci wanda yake mai girma saboda haka idan zaka yi rantsuwa ka rantse da Allah kada ka rantse da komai kun da ji wace man halafa bi ghairillahi faqad kafara duk wanda ya rantsuwa kuma a cikin zuciyarsa yana itikadin wannan abin da ya rantse da shi to ya kafirta kafirci kuma wanda yake mai girma ko kuma ya kasance mushriki kuma shi mushriki shine wanda ya ridda wanda kuma aikin sa ya riga ya rushe a wannan lokacin koda yayi shekara 50 yana bautar Allah babu takaitawa lokacin da ya shirka wannan aikin duka yayi duk lokacin da ya dawo musulunci sai dai ya dawo ba da sabuwa kuma eh to naga zamu takaita ana saboda kurewar lokaci abinda na faɗa na daidai Allah ya tare mu a cikin lada abinda na kuskure kuma karancin ilimi ne muna roƙon Allah ya shafe shi a cikin zukatan mu da kuma wato littattafan mu muna roƙon Allah marasa lafiyan mu a ko ina suke ko a gida ko a asibiti ko a wani waje da suke karɓar magani Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu a cikin mu kuma malaman mu ne ƴaƴan mu ne mahaifan mu ne Allah ka gafarta musu fitintunu da suke kunnowa a ƙasa matakin ƙasa ko jihohi muna roƙon Allah idan masu jawowa wa'annan fitintunu idan masu wato tsoron Allah ne masu kuma ganewa ne Allah ka ganar da su su daina in ba masu ganewa bane ba kuma Allah ka bayar musu kaidin su zuwa ga karan kansu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ثم muka ce to summa ita ce Allah ya so na samu wannan abun sannan kuma wani yayi min hanya sannan wani kaga sannan ai tabi'idiyya ce ta bi mashi'ar Allah amma in kace Allah da kuma wani to kamar ka kwatanta Allah din ne da wani yawa misali ƴaƴan ka ne kake ce da kai ku je ku raba wannan abun kaga ka hada su cikin tarayya kai kuma a matsayin sa kuma akwai babba akwai karami sai kace kai ka dauki kaza sannan sai ka bewa wani kaza to kaga shi yawa eh kaga shi sai da ya samu kaza din sannan kuma kazansa sannan ka san wani kuma ya kai zuwa ga gare shi to duk lokacin da zaka kwatanta wani abu to sai dai kai amfani da summa amma kar ka amfani da wawu eh wawu suka ce tana kammanta abubuwa ne a matsayin su na daidaituwa summa kuma tana nuna tabi'idiyya daga wani sai wani wannan shine Allah ya so na samu wannan abun sannan wani kuma yayi min hanya domin shi kamar da muka faɗa arziki Allah baya zaro muku arziki kamar da ya zaro wa banu Isra'ila manna wassalwa wannan mala'iku ake sa suke sako musu suke ci to mu kuma yanzu sai Allah ya sanya mana sababi ka tafi kai noma ka tafi kai kasuwanci ka tafi kai kwadago ka tafi kai aikin karfi ka tafi kai aikin gwamnati kowanne ya halatta dan ka samu wani abin din ka kuma sai Allah yake cewa wa faddala ba'dukum ala ba'din fil rizq Allah ya bambanta ku alai'a wato arziki ba lalle ne Allah ya kwatanta ku da arzikin wani da wani su zama iri ɗaya ba to saboda haka Allah shine a bisa kaso irin nasa idan ka je ka kai shi ka sai ka yadda da cewar wannan shine ka sanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysal gina kasratul ard ba wadata bane ba yawan kadara yawan samu sai ce walakinnal gina gina nafs abin da ake cewa wadatuwa ita ce wadatuwar rai sai kaga abin da wani yake samu bai kai na wani ba amma a bisa abin da alamu suke nuna cewa wani mai karaman samun kuma yafi wani mai yawan samun moruwar abin da yake samu saboda haka wannan ne ita ce duka abin da dan adam ya kamata kai duk lokacin da Allah ya sabbaba maka samuwar wani abu to kai tsaye abin da zuciyarka ta kudurta ma samuwar wani abin kai shi zuwa ga Allah in ta sanadin wani ne to kuma sai ta ce wani kuma shine yamin kuma babu laifi sai ka gode masa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkurun nas la yashkurullah duk wanda baya gode wa mutane cikin wani alheri da suka yi masa to wannan ba zai yi gode wa Allah ba wannan shine a takaitawa assalamu alaikum Allahu a'lam amin amin